listening to the theme of the Continental Trio. Reversing the order of things, they greet you with Bye Bye Blues.
I got a big surprise when I saw you smile. I never dreamed that it could be. But now I realize, since I saw you smile, there's only happiness for me. So, bye-bye, blue. Bye-bye, blue. Bells ring, birds sing, sun is shining.
We go a little lower down into our pile of music for our next number, Just a Memory.
Stars above again.
that magic phrase, just three little words.
Da 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 da